Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku bani tarihin masarautar Bida. Mai tambaya kamar yadda aka sani shine Aliyu Muhammad Bello Bida. To idan mai tambayar Malam Aliyu Muhammad Bello da sauran ma masu sha'awar ji na tare da mu, ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin mu'ashiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga wakilin tarihin Nife Alhaji Dauda Ibrahim, wanda zai dan koma baya ya dora daga inda yake bayanin yadda aka yi ta naɗe-naɗen sarakuna har ya kai ga lokacin da Turawa suka naɗa wani sabon sarkin.
A shekara 1901 Baturai suka nada sabon sarki mai suna Muhammadu, wanda aka fi sani da Muhammadu Makun, dan Umaru Majigi. Mulki ya koma wannan gidan ya yi shekara 15, ya rasu a shekara 1926. Da gurin mulki ya koma gidan Usman Zaki, jikan shi wanda ake kira Bello dan Maliki, ya gaji mulki. Shine ya fara sayan mota mai suna matuka, wato motoka kenan. Ya yi mulki shekara 1916 zuwa 1926. Ya rasu a 1926. Sannan mulki ya koma gidan Masaba, jikan shi wanda aka fi sani da Echu Saidu, wato Sarki Saidu kenan, dan Yarima Mamuda, jikan Masaba. Ya yi mulki shekara tara. Ya rasu a 1935. Da ya rasu mulki ya koma gidan Umaru Majigi. Muhammadu ya gaji mulki Muhammadin Dayako, wanda aka fi sani da Muhammadin Dayako dan Muhammadu Makun. Ya yi mulki shekara 27, wato ya fara mulki ne daga 1935 zuwa 1962. Da ya rasu mulki idan canza maimakon da zai je gidan Usman Zaki sai kauce zuwa gidan Masaba.
To kuma to me ya faru aka dan samu wannan canjin haka?
An dan samu dan matsala kenan. Shine Usman Sarki ya yi mulki, wato dan Saidu kenan, daga 1962 zuwa 1968. Daga gurin sai aka ba mulki, aka kwace mulki, aka ba Sarkin Musa Bello, wato dan Bello kenan, mulkin sa daga 1969 zuwa 1975, wato shekara 6 kenan. Da ya rasu mulki ya sake koma gidan Umaru Majigi. A gidan Umaru Majigi, Sarki Umaru Sanda Dayako ya karba mulki daga 1975, wanda Turawa ke cewa 1975 zuwa 2003 kenan. Rai ayi halinsa. Ya rasu, aka ba mulki ya koma gidan farko, gidan Usman Zaki da Maliki Bello Musa, aka ba mulki ga Sarki Yahya Abubakar, wato ya tunufe kenan, dan Nakurji Abubakar, jikan Sarki Maliki, jikan Usman Zaki. Daga 2003 zuwa yau shekara 20 kenan yayi akan mulki. To a takaitance tarihin masarautar Bida kenan, tun lokacin da aka fara daga garin Raba zuwa Lade sannan zuwa Bidda. To ko kafin ma su zo garin Bidda na nan, ana addinin Musulunci, amma ba yanda ya kamata su yi ake yin ba. Shina Isa shi Malam Dindo ya kwace mulki daga hannunsu, ya daidaita sarauta kan Musulunci yanda ya kamata. To daga ce dai haka ne tarihin sarautar masarautar Bidda yake kenan.
To madalla wakilin tarihin Nufe, wannan tarihi na masarautar Bida lalle tana da tsawon gaske. Ban sani ba, ku za ka dai mana tsokaci kaɗan daga cikin tarihin masarautar Nufen ma gaba ɗaya, domin su al'ummar da suke sauraron mu yanzu su ƙara fahimta baya ga wannan masarauta da Bida, ko kuma wasu daga cikin tarihin masarautar nufin gaba daya.
Wato masarautar kasan nufawa, wato kasan nufe kenan. To ina da karfi kuma akwai mamanci wanda ko lokacin da ba manta da su ba. Mulkin sa da suke yin hakika ana yin sa da irin inda mulki ya kamata amma ba kan musulunci ba. Abinda ya kawo kwacewan mulki daga hannun masarautar nufe kenan wanda Malam Dindo ya yi shugabanci. To lokacin da Musulunci suka kwace mulki ne wanda ake yin akan musulunci har ila yau. Akan musulunci ne ake yin wannan mulki har lokacin da aka dawo bidda. Masarautar bidda alhamdulillah har zuwa yau cin gaba ne ake yi bai je baya ba. Har zuwa lokacin Etu Umaru Sanda ya yi kokarin sa a wannan zamanin har zamanin sa ya wuce shi Etu Nufe yaya Abubakar Sefar ya gaji mulki har ma cin gaba kasan Nufawa yake har ila yau. Shi an haife shi ne a hali 952 har ma karatun primary anan ya yi a Bidda har ma ya koma ya yi kwaleji a Kaduna da Kano daga gurin ne har ma haikin soja ta shiga rayinsa ya koma ga haikin soja har ma ya zama brigadier general kafin ya karba mulki ya zama ya tunufe. Don lokacin da ya zama ya tunufe gaskiya cin gaba ne a kasan Nufe wanda gaskiya ba taba yin hirinsa ba. Ga hadan kai Nufawa da Nufawan kasar jihar Kogi Kwara da FCT Abuja. To hirin Nufawan da suke gurin har da masarautansu ya gyara su ya hada kansu har ma ko bikin da ake har ma ya kafa wani biki da ake kira Nufe Day. So wannan ko shekara ana yin sa ba basa ba. To wannan cin gaba ne kasan Nufe. To yau ya yi shekara 20 akan gadon mulki na kakaninsa.
To ban sani ba ko wakilin tarihin Nufe zai gaya mana su Nufawa ya suka ji da yadda aka ainihin wato kafa wannan masarautar ta Bidda.
Alhamdulillah yanda haka kafa masarautar Bidda wallahi yana da maimaici sosai don gidaje uku nan da ake masarautar Bidda an kafa su ne akan adalci kuma inda ya kamata wanda Bature suke kira rotational system. Wannan system shi ya sa ma kowane lokaci da za nada sarauta bai kawo rikici yanda ake ji a gurare daban-daban. Kowane lokacin da za nada sarauta an san gidan da zai sarautan zai je kuma sarki na gidan nan ne su ne za su yi contesting daga Usman Zaki har zuwa Mamma Saba har zuwa Milan Umaru Majigi. Kingmakers sun san waye ne ya cincinta a ba su waye ne za su fito su yi contesting.
Turin kai dai wani irin ka'idodi ake bi ne kuma ya ake bi a ciki dukkanin ka'idodin?
Ka'idan da ake bi shine wato wanda Bature suke kira constitution na hasali da yake bi. Akwai mutane da su suke da karfin nadan sarauta, akwai mai yaki, akwai sarautan daji, akwai sarautan liman nanan, akwai wanda ake kira rafi, akwai majin gari. To waɗannan mutane su tara ne da suke nada sarauta za su yi miti ne sannan a kasance waye ne cincinta wani gida. Abu farko da ake yin bacin addu'a sai ayi considering wani gida ne sarauta zai je, wani gida ne ya kamata sarauta ya je, wa da waye ne a cikin basarakin nan na gidan suka yi applying, waye ne cincinta a cikin su da za ba. To wanda Allah ya ba suka yi zabe haka bashi sannan daga gurin a ba a rubuta wasika aka yi endorsing tare da local government chairman a yi endorsing zuwa governor da yake cin a wannan lokaci. Idan aka ba governor sai ya approve. Governor ne na karshe da ya sa hannu insha Allah abun ya tabbata kenan. Sannan a zo a yi announcement cewa ga wanda Allah ya ba sannan a nada shi sarauta. To a takaitace haka ne ake sarautan Bidda har zuwa yau. To rikici dai bai shiga inda wasu masarautan suka fuskanta a gurin nadawan mulki ko sarauta. Nabi dadi alhamdulillah da sauki yake ba wani rikici inda ake ji a gurare. To haka Allah yi mana haka san mafawa. Ba ma bidda ka dai ba ko wasu masarautan nufe aka sanu fawa haka ne yake ba rikici yanda na fada yanzu nan a sauran guraren haka ne yake to a cikin aka sanu fawa akwai sarautan ya tunufe shine paramount king wanda bature suke kira paramount king ba haka ba akwai wasu sarakuna a cikin kasan fawa to abinda ma kuma ya jawo masu cewa a garin bidda ne ake sarautan nufe saboda ya tunufe saboda sune suke kwace mulki daga hannun ya tunufe da wanda ke cin da sune suke kwace mulki da shi har ma suka ci gaba har ila yau wasu guraren an kafa masarautan su ne sune suka fara ci wai akwai sarakuna a guraren ba shi yasa ma har ila yau wanda suka kwace mulki daga hannun wai tunufe sune suke cin ya tunufe har yanzu har ila yau bambanci kenan ba haka ba akwai sarakuna sarki a garin Hagaye a garin Lafai a garin Patigi Lafiyagi Tonga da sauran sarakuna jigoyi kamar Koyi na FCT akwai su mafawa da suke cin sarauta a guraren to nasu ma daban-daban amma ko nasu ma ba rikici saboda bin kaida masarautan inda suka gaji da shi to alhamdulillah haka ne yake har ila yau ba rikici da aka zo ba rikici da za a yi ko kila a ce ai kwane-kwane ai wasu abubuwa babu alhamdulillah har ila yau haka Allah ya mana
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin wakilin tarihin nufi Alhaji Dauda Ibrahim da wakilin mu a Adamawa Muhammad Salisu Lado da producer mu Julie Lazarus Gresham da kuma engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam